da ladabtar da ma'aikatan shari'a ta jihar Kano, wato Judicial Service Commission JSC, ƙarƙashin wato jagorancin babban shugabanta kuma babban mai shari'a na jihar Kano, Justice Nura Sagir Umar, ta dakatar da wato akantan kuɗi wanda yake kula da harkokin kuɗi da kuma daraktan kuɗi na ɓangaren kotunan shari'ar musulunci na nan jihar Kano, sakamakon wato biyo bayan dambarwar da aka samu na ɓatan dabo da waɗansu kuɗaɗe suka yi, har sai lokacin da aka kammala bincike kamar wanda yake a halin yanzu, tunda ana gudanar da wannan bincike har zuwa lokacin da za a gudanar da bincike, a halin yanzu aka dakatar da waɗannan ma'aikata guda biyu.